Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio kuma su Ghana. Wasu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasura da Maili Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da tsinkayen hukumar al'adar Najeriya gabanin matakin Saudiya na dakatar da zuwa haji ga alhazai da ke wajen kasar. Amincewa da amfani da makarin fuska a jihar Oyo, samun ruwan ciki don jan rijiya a aikin noma a jamhuriyar Nijar. Sauraron matakan tsaro a helikwatar APC mai mulki inda Bauchi kuma gwamnatin jihar ce ke nazarin sauye dokar hana ƴan acaɓa aikin sufuri. Muna da shirin yanayi da muhalli inda insha Allah za mu kammala da sharhin jaridu ne daga jamhuriyar Kamaru. Duk waɗannan za su zo ne bayan labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata, ƙwararren likitan nan a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, wato Dr. Anthony Fauci, ya faɗi cewa shi da sauran mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar coronavirus na White House ba a ba su umarni su rage gwajin cutar ta COVID-19 ba, kamar yadda shugaba Donald Trump ya ce ya yi. Kalaman da Fauci ya yi na zuwa ne ƴan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hakikance kan cewa da gaske yake akan kalaman da ya yi a wurin yakin neman zabensa a garin Tulsa da ke Oklahoma ranar Asabar ɗin da ta gabata, lokacin da ya ce ya umarci gwamnatinsa da ta rage gwajin cutar saboda yawan gwajin zai sa a gano ƙarin masu cutar. Tuni jami'an fadar White House suka yi kokarin yi wa kalaman na Trump kuskurima, inda suke cewa ba wani abu ne da za a iya ɗauka da muhimmanci ba. Amma da aka tambaye Trump da ko kalaman da ya yi a wurin yakin neman zaben ya yi ne cikin wasa a lokacin da yake magana da manema labarai a Washington, sai Trump ya ce ba na wasa ba ne. A jiya Talata, Joe Biden mai neman takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat ya yi tur da yadda Trump ke cigaba da ƙara ɗaukar matakan takaitar shigowar baki Amurka, abinda Biden ya bayyana a matsayin wani yunkuri na kauda hankalin jama'a daga yadda gwamnatin Trump ta gaza wajen tunkarar annobar cutar coronavirus. A shekarun jiya litinin ne shugaba Donald Trump ya fidda wata sanarwa wadda ta hana ma'aikata masu basira da kwarewa daga kasashen ƙetare zuwa Amurka na wani ɗan lokaci, inda sanarwar ta ambaci buƙatar kare ayyukan Amurkawa a lokacin da ƙasar ke fuskantar rashin ayyuka sakamakon annobar cutar coronavirus. Adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a watan Mayun da ya gabata ya zatta kashi 13 cikin 100, kuma sama da Amurkawa miliyan 40 suka nemi tallafin rasa aiki na gwamnati saboda galibi yadda masana'antu suka rufe don hana yaduwar cutar coronavirus. A jiya Talata, kamfanin Twitter ya faɗi cewa ya tura sanarwar gargaɗi akan wani saƙon Twitter da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa, saboda saƙon ya saɓawa manufofin kamfanin na yaƙi da ɗabi'un cin zarafi. Ba za a taɓa samun wani yanki mai cin gashin kansa a Washington DC ba, matuƙar ni ne shugaban ƙasa, kuma idan kuma suka gwada za su fuskanci fushin hukuma, abinda shugaba ya wallafa kenan. A wata sanarwa da kamfanin na Twitter ya fitar, kamfanin ya ce ya sanya wa saƙon Trump alamar gargaɗi saboda ya yi barazana ga wasu mutane. A ranar Litinin, masu zanga-zanga kyamar wariyar launin fata suka ayyana wani wuri a matsayin Black House Autonomous Zone, suka bayyana shi a matsayin wani wurin zanga-zanga a garin Seattle da ake kira CHOP a takaice. Mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma sun raunata bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani sansanin horar da sojojin Turkiya da Somalia a Mogadishu jiya Talata, in ji shaidun gani da ido da jami'ai. Labarin ya faru ne a wajen wata makarantar firamare da sansanin ke tallafawa a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Maharin wanda ya sanya rigar Nakiya yayi kokarin shiga wani layin sojoji a wajen sansanin da ake kira Turksum. Jami'an sojan ƙasa na Somalia dake gadin wurin suka bude masa wuta bayan da suka kyautata zaton niyyarsa, amma mutumin ya tada bomb din dake jikin sa. Wani farar hula dake tsaye a wurin ya mutu, haka kuma wasu sojoji biyu sun mutu a cewar jami'ai. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 a ma'aunin girgiza ta taba kudancin Mexico jiya Talata, inda ta kashe akalla mutum biyu tare da lalata gine-gine da dama. Girgizar ta fara ne a kusa da wani wurin shakatawa na Hotolco da ke gabar tekun Pacific, kuma an ji ta a kusan nisan kilomita 700 zuwa cikin Mexico City, babban birnin kasar, inda ta jijjiga gine-gine, dubban mazaunan yankin kuma suka tsere zuwa kan tituna. Barnar da girgizar ta janyo ba ta da yawa, tagogi dai sun fashe, bangwaye kuma sun rushe, amma hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu lokacin da wani gini a Hotolco ya ruguje. Mutum na biyu kuma ya mutu bayan da wani gida a ƙauyen San Juan Ozolotopec da ke kan tsauni ya rushe.
Madalla, sun gabanin matakin da Saudiya ta dauka na dakatar da alhadai daga ketare daga gudanar da aikin hajjin bana hijira 1441. Hukumar alhazan Najeriya na hakon ta faɗi makomar alhazan da suka biya kuɗin kujera ko suka fara ajiyar kuɗin kujerar. A zantawarsa da Madina Dauda, kwamishinan ayyuka na hukumar Abdullahi Magaji Hardawa ya faɗi matsayar hukumar ga duk yanda lamarin ya kaya don annobar corona.
Ai, Hausawa suka ce in ba kira ya ci gawayi. So, sistem kobo na wanda suka ba da kuɗin ajiya ba zai ciwo ba, ba ciwon kai cikin al'amarin. Hukumomi ne da suka karɓi wannan kuɗi, kuma wannan na gwamnati ne. Da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka masu hidima ne ma al'umma. Zancen azalunci al'umma bai taso ba. So, daga tunda ba su je aikin hajji ba, suna da damar a maida musu da kuɗaɗensu. Sai dai waɗanda suke so a ci gaba da ajiye musu kuɗinsu sai zuwa aikin hajjin baɗi, shikenan sai a ajiye musu. Wanda suke buƙatar kuɗaɗensu sai a maida musu. Kuɗaɗen nan ba kai tsaye a mu aka bada ba, an bada hukumomin alhazaina na jihohi. Su kuma su suke kula da, sun san waye ba su kuɗi, sun san nawa aka ba su, kuma kuɗaɗen nan yana nan ba zai ciwon kai ba. Mu kuma wajibi ne, haƙƙi ne a kanmu mu tsaya mu ga cewa ba zalunci kowane mani ya ci ba. Duk wanda ya buƙaci a maida masa kuɗinsa ya zama wajibi a maida masa ba tare da an samu wani targaɗe a cikin al'amarin ba.
Dama kuma gashi kuna adashin gata ko na zuwa aikin hajjin, wanda yake so sai ku ajiye masa kenan ko ya?
Eh, to mutane dai suna kira shi adashin gata ne, amma ni ba zan so kira shi haka ba, don ba mu kai ga wannan matsayin ba. Ita dai hukumar alhazai musamman rukashin wannan shugaba namu tana da niyyar kafa tsari wanda za a rinka yin adashin gata din. Amma a yanzu abin da muke da shi ba adashin gata ba ne. Wanda an ba da kofa ne, duk wanda yake da niyyar zuwa aikin haji zai iya ba da kuɗinsa sannan a hankali. Abin da ya samu ka je ka ba hukumar alhazai su baka rasidi. In ka samu ka sake samu ka je ka ƙara har a kai lokacin da za a bayyana ga farashin kujera. In akwai ciko da za ka yi sai ka je ka yi ciko. So a wannan tsarin muke kai a yanzu. So daga duk wanda ya bada kuɗi, kuɗin a madadin kuɗin ajiya kafin a ayyana farashin aikin haji, kuɗin sai yana nan ne a matsayin kuɗin ajiya. So lokacin da in za a yi aikin haji an faɗa sai ya cika, in ba aikin haji sai a maida masa kansa yana bukata, ko kuma ya ce a shi ba zai karɓa a bari sai aikin haji mai zuwa ya amfani da wannan. Wannan kuɗi ne wanda yana da kashin kular hukumomin alhazai na jihohi.
Kwamishinan ayyuka na Nahakon Abdullahi Magaji Hardawa a zantawa da Madina Dauda. Ministan Hajjin Saudiya Ibrahim Saleh Benten ya ce kimanin alhazai 10,000 ne daga cikin Saudiyar kadai za su gudanar da aikin hajjin na bana. Gabanin annobar a shekarun baya kimanin alhazai ya hukumance miliyan 2.5 ne ke zuwa aikin hajjin. Daga jihar Oyo kuma wakilin Mausam Umaru Tambol ya ba mu labarin yadda ƙarin mutane ke amincewa da amfani da makarin fuska don kare kai ko kaucewa yaɗa coronavirus.
A sakamakon haka ne gwamnatoci, kamfanoni, hukumomi, ma'aikatu ciki har da bankuna da kasuwanni da wuraren ibada suka ɗauki matakan yankan da garki ga kamuwa da cutar mai yaɗuwa, kamar wanke hannu da sabulu, yin nesa-nesa da juna, yin amfani da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta, sanya safar hannu da uwa uba, rufe baki da hanci da takunkumi.
That not be easy for us to be using fish like because I know you see it.
Wari gida zaina tomiwa kace yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci yana da wuya saboda bamu saba da shi ba muna jin ya dame mu to wadanne matakai ya kamata jama'a su dauka don kaucewa kamuwa da hana yaduwar cutar corona tsakanin jama'a Dr. Ogunyemi Bayo kwararren likita ne dake birnin Ibadan
as the public health knows we so much advocate regular and frequent hand washing with soap and water it has to be in running water that means you wash your hand under the tap
Dr. Ogunyemi Bayo yace a matsayin su na masana kiwon lafiya suna bada shawara rewaita wanke hannu da ruwa da sabulu masu gudu sanya takunkumin rufe baki da hanci yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta ba tazara a wajen taron jama'a daina hada hannu barkatai wajen gaisuwa da dai sauransu idan ba a shagala ba dai masana kiwon lafiya a fadin kasashen duniya sun bada shawarar yin amfani da takunkumin rufe baki da fuska cewa yana daya daga cikin matakan kariya ga cutar corona Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
gaishe ka Tambuwal da dumbin masu sauraron muryar Amurka majiya kokwara don labaru daga tushe a jamhuriyar Niger da cini damu na ta kankama a kasar da sauran yankunan kudancin Sahel manoma na neman ruwan ciki ne don samun kuzarin gudanar da noma ga rahoton Tamar Abari daga Damagaram
Yayin da damana ta girku manoma har suka fara shibka wasun su ma sun fara noma mafi yawan su na kokawa da matsalar abinci
Isuna na tsala salis kuma na hoto daga garin Benin mun samu ruwa sosai wanda yake ruwa ne na halin muka samu amma isa shibka sosai da sosai mun shibka hatsi mun shibka dawa mun shibka gujiya a noma yanzu wanda suke gurin gonar kansu ma yanzu dan kaga ka kama dai daga Arunguza an kai arewa wannan wajen ana noma insha Allah
to yanzu menene matsalolin ku ganin ce an aka fara noma akwai kamar wasu matsaloli kamar na haka abinci wanda za ku rarraka da shi
ah matsala ta wajen abinci ita wannan yanzu ta zama gidan kowa ne ma dama mun matsalar mu yanzu mutanen karkara matsala ta abinci ita ce yanzu kai ne baka da abin da zaka ci kai noman ka sai ka je ka nema ka samu zaka zo kai aikin ka kenan yan dubarin da aka yi na da an cinye su yanzu kuma ana hama kama aiki duk mai yawa wanda zai kama noma yanzu ba da abin da zai
yo ya ne ake
burda ake kurmu da wani aikin mata mu kakkama mu kai mu sai da kawai mu sai abin da zamu ci aje ai noma shine kurmu
sanu malam ina ganin ka da hauya da wani buhu da hatsi ne ko dawa ce a ciki ko me suna malam
Musa Kalla kan ya garin Daudu
to yaya magana da mana
damuna dai mu insha Allah alhamdulillah kawai muna ne zamu kama noma insha Allah
kun shibka
mun shibka insha Allah kishiya shibka ta yi hatsi ya hutu dawa ta hutu wake ya hutu kawai komai ya hutu
to babu wasu matsaloli da kuke da
wallahi noman nan kawai a matsalar ma za a fara shi gaskiya babu abinci za a kama aiki ne kuma a mashin ba abinci akwai matsala gaskiya
taimako da ake badawa ba ku samu ba
ba sani ba da yamma karin ta ko a samu a gaba amma dai yanzu mun samu ba
sai dai daga nata waje gwamnati ta yi alƙawarin taimaka ma talaka Ibrahim Musa shine director na hukumar gidan gona ta jihar Damagaran yayi karin haske
Alhamdulillah akwai tsarin nan na shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu na sayar da abinci da rahusa wannan ya taimaka matuƙa ta kare hawa-hawan farashi da ake samu to yanzu alhamdulillah kuma mutane suna samun abinci farashi mai rahusa kuma sukan za su samu insha Allah su yi aikin noma yanda ya kamata duk wasu an ba abinci mutum bai yi zai noma in tiya kake so in tiya bi kake so dai karinka kaji kuma a saida maka kuma muna fata kuma na san za su yi su ci gaba da wannan tsari
daraktan ya ƙara da cewa tuni kuma jami'an su suka fara kididdige masu karamin karfi dan a taimaka musu da abincin kyauta.
Mushanin mu sanan san fara rubuta sunan mutane. Ko sa akwai ni ko akwai abincin ba isi. An fara wannan abin da ake cewa distribution gratuitously. Ana rubuta sunan mutane a cikin duka gunduma dan saboda kowane wata kamar menage ko in ce gidan da kai adadin mutum bakwai sai a ba shi kilo 100. Kun ga alhamdulillah kenan za a samu su noma lahiya. A fuska kuma abubuwa na bazata. Phenomenon exceptional. Alhamdulillah a wannan kwana 10 ba mu samu wani tikikasu ba.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron shirin na musamman na zuwa ne daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya tura jami'ar helkwatar APC don hana barkewar tarzoma tsakanin bangarori biyu da ke hamayyar shugabanci da juna. Bangarorin sun hada da na kasarin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da Hilal Eta ke jagoranta. Da na mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Gyadom da ya ayyana kansa a matsayin mukaddashin shugaba bisa umarnin kotu. Sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ya aza laifin kanta wagar jam'iyyar daga jihar Rivers.
Niger Delta suka dauko wajen kusan motoci nawa suka tawo za su zo za a yi tashin hankali a jam'iyya. Sannan kuma suka biya waɗansu yara ƴan tsirari haka irin marasa abin yi wai za su zo su yi zanga-zanga cewa dole sai an rusa shugabancin jam'iyyar APC. Headquarter ƴan sandan Najeriya da ta samu wannan labari shine sai ta turo dama akwai ƴan sanda kai ka sani kana zuwa akwai ƴan sanda bakin sakatariya ta jam'iyya. Sai aka ƙara ƙaruwa domin a tabbatar da cewa ba a bari tashin hankali ya auku ba. Maganar samun wahala wajen shiga office dole sai an bincika wanda ke da dalilin da yasa ko ma'aikaci sai an tantance shi sunan a bar shi ya shiga. Amma idan ba ka da wannan halakai to dan ta'adda ne kai mu dan haka mun cika da abokan ka shiga headquarter jam'iyyar APC.
Na ya nuna da yake shi mukaddashin da kuka ba wannan mukami sanata Biola Jimobi baya jin daɗi. Ni yanzu hilat eta shi ke rike da headquarter jam'iyyar kenan.
Haka yake kwarai ma kaushi ke rike da headquarter jam'iyyar. Dama hurumin mu ne mu zaɓi ɗaya daga cikin mu ya yi tafiyar da ragamata har ya zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita.
Sakataren walwala na APC Ibrahim Masadi, wakilin muryar Amurka Bauchi Abdulhamid Muhammad ya yi kuma na wannan rahoto da ke nuna aniyar gwamnatin jihar na dawo da sufurin a Chapa a wasu sassa.
Biyu bayan tattaunawa da jami'ai da kuma hukumomi masu ruwa da tsaki a fannonin tsaro da na kiwon lafiya ya kai ga batun yin gyara ga dokar da ta hana yin a Chapa a fadin jihar Bauchi, in ji cewar gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi.
Mun tattauna da jami'an tsaro, mun tattauna da majalisar koli na jiha yadda za mu kawo wani sabon kuduri akan a Chapa wanda zai kasance mun tsaye da shi watakila kawai a biranenmu manya, saboda ba mu kawo wani kuduri na sufuri wanda zai bada abin hawa mu talaka a kowane lungu a jihar Bauchi ba, ba zai yi wuce mun soke shi gaba daya ko ina ba, amma za mu gyara wannan ya kasance. Amma mutane talakawan jihar Bauchi wanda suka bani amanan su san cewa da su nake kwana, da su nake tashi, kuma ba zan kawo wani doka da zai kawo musu matsala ko wani damuwa ba. Insha Allah za mu dudduba nan da sati daya biyu mu kawo wani furuci na musamman inda zai kasance an soke a Chapa a manyan birane ko birane biyu ko hudu, sauran kananan hukumomi kuma da kauyuka dole mu basu sai a Chapa ko kuma su dauki su amfani da babu, saboda gwamnati tana da gibi bata iya bada abin hawa wanda za a kai mutane daga kauye a kauye ba, kuma za a hana mutane walwala kawai don saboda doka ba.
Su kuma mazauna garin Bauchi ya suka karbi wannan tayi da gwamnan Bauchi ya yi musu ga abin da suke cewa.
Burin gwamnati shine cewa a dan dakila to, amma saboda a yanzu kun kaje kaman kauyuka da kuma yankunan karkara zaka ga cewa babura nawa ne suke anan, mutane nawa ne anan wurin, saboda haka ko a can din ma dai mun san cewa watakila za a samu yado cuta, amma ba za ta kai na birane ba. Anan akwai cinkoson motoci, akwai cinkoson mutane a ka wani da asibitoci da dai sauran wuraren da mutane ke taruwa, saboda haka birane ne za ka samu dafifin jama'a fiye da yankunan karkara.
Lala Suleiman Hassan Isa ba a gale dana Chapa gaskiya alkairi ne a wajen mu, saboda yanzu a binciken da muka yi kaga da ba za ka kai kwana 40 ba in ka je asibiti mutari ko ka samu an kashe dan a Chapa ko ka samu a Chapa yayi accident da wani sun mutu, to amma yanzu a binciken mu mun je asibiti kala kala wallahi ba wannan problem din, saboda haka mu dai a cikin gari muna supporting din mai girma gwamnan jihar Bauchi Kaura Hala a Chapa a cikin garin Bauchi.
A sunana Muhammad Muktar Umar, kuma wannan tunani da yazo kuma muna cikin farin ciki da shi wannan nazari da yazo, tunda in ka duba ko bar manyan biranen mu na Najeriya da dama zaka ga a cikin ƙaryan biranen ne ba a yin wannan harkan a Chapa, amma zaka ga a ƙauyuka da kananan hukumomi zaka ga ana ci gaba da harkoki. To gaskiya idan aka sabinta wannan doka zamu fi kowa jin daɗi, musamman ma mu talakawa masu kananan ƙarfi.
Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kara shafin muryar Amurka yake sauraro daga nan Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Adalla. Aisha mu zo shigo ki kawo mana shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Mu barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azzu. Iska tana da muhimmanci ga rayuwar dan adam domin rayuwa kucukan tana dogaro ne da shakar iska mai inganci. A wani binciken da gidauniyar Clean Air Fund ta gudanar, ta gano cewa sama da kaso 90 na 'yan Najeriya sun yi amana cewa baya ga cututtuka masu yaduwa, matsala mafi girma a fannin kiwon lafiyar al'umma ita ce matsalar gurbataccen iska. A dalilin haka ne yasa a shirin a yau zamu duba alakar kullun coronavirus da ingancin iska. Domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakoncin Farfesa Adamu Idris Danko, ƙwararre kan ilimin kimiyyar yanayi kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya. Na fara da tambayar sa alakar da ke tsakanin kullun coronavirus da kuma ingantaccen yanayi. Sai ansa cewa
a fahimtar yanayin ita wannan coronavirus, dalilin da yasa gwamnatocin kasashe yankuna na duniya suka sa wannan kulle dai shine wannan virus ne, kamar yadda masana suka yi bayani a kai na cewa a duk yadda kake tana kana iya daukan ta ko a jikinka ko kuma a cikin yanayin iska, babu abin da zai kashe ta sai in dai bata samu jiki na dan adam ba. In dai ta samu jiki na dan adam, to zata girma, zata bunkasa, zata kuma haifar da yanayin da zai kai ga har rasa rai. Wannan shine dalilin da yasa su masana suka ga cewa ba abin da za a yi an hana ta samun yanayin da zata dinga ci gaba, a ce babu jiki na dan adam da ta sauka a kai. To wannan shine dalilin da yasa aka ce a rika kulle mutum, ya zauna a gida ya samu kulle, inda zaka ga harka ta hulda tsakanin mutane yayi sauki. To dalilin da yasa aka dinga samun wannan yanayi na kulle kenan a kasashen duniya, kasar da ta fara samun wannan annoba da ta bullo China da kuma wannan gari na Wuhan, sun yi kokari sun hana mu'amala wanda suka yi kulle, wanda ana ganin cewa wannan kwayan cuta idan har bata samu jikin dan adam ba cikin sati biyu za ta mutu, amma in dai za ta samu jikin dan adam to ta dinga girma kenan, tana bunkasa da za ta kai ga wannan yanayi ta sa rashin lafiya kuma har an kai ga rasa rai a wani lokacin. Da wannan ana ganin yanayi na iska gaskiya ya inganta, saboda mutane sun rage mu'amala, mutane sun rage cuɗanya da juna, kuma duk kwayoyin cutar da suke misali suka zuzzuba akan hanyoyi da wajen ayyuka da sauran gurare da muke mu'amala a kansu, ana ganin sun mutu. Wannan shi dalilin da yasa aka samu wannan inganta na iska, wanda har aka sami sauki yanda zaka yanzu kasashe sun bude yankunan su.
To Farfesa, ya kake gani wannan lamari zai shafi yadda ake gudanar da al'amura nan gaba bayan cutar ta kau?
Kafin corona ta zo, mutane sun saba mu'amala da juna a yadda a koda yaushe sai nazo na same ka, sai ka zo ka saman, sai mun hau mota, sai mun shiga ma'aikata, sai mun shiga kasuwa. To sai aka ga cewa tunda akwai yanayi na cewa babu lafiya a irin waɗannan abubuwa, bara a canza yadda ake mu'amala. Za ki ga yanzu harkar waya kusan tun kafin corona ta zo, harkar waya ta inganta. Yanzu kamar ni kina ji na Amurka, kamar yadda za a ce na zauna ni da ke a cikin Amurka, amma kin ga na Najeriya kina Amurka. To kin ga wannan yanayi tun ana wayar tangaraho wanda za mu iya sawa a kunne dog mai waya, har aka zo ga wannan yanayi da yanzu ya zama na cewa tarurruka na manya na za kana zaune a gidanka, a ɗakinka, a wajen da kake hutawa, za a yi hira da kai, duk duniya ta gani, duk duniya ta ji. Yanzu ana ganin cewa dubiyar da 'yan bal suke bal ɗinsu a ƙasashe na duniya, kuma ana bibiyansu a duk yanda kake a ɗakinka. Wani lokacin ba kawai batun talabijin ba ne, har batun wannan, tunda akwai internet, ana gani duk wani abu ne da za a iya samarwa to wannan kin ga samun ci gaba ne kuma sauki ne da ya samu a duniya kuma ana ganin cewa irin waɗannan hanyoyi gaskiya za su ci gaba da samuwa yanzu ko mu malaman makaranta an nuna mana yanayin da zaka zo ka koyar aji dalibi ba sai ya shiga aji ba yadda yake zauna a gidansa zai iya daukan darasi matsaloli dai da suke da wannan mu a wajen mu shine wata kila akwai hanya ta rashin ingantacciyar hanyar sadarwa musamman na internet waɗannan su ne matsaloli da yanzu za su fara fuskantar mu kuma dan adam ya san yadda zai warware su
to masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu ne yanayi da muhalli sai ku tare mu amma kun gobe idan Allah kowa ne kuma ya ba mu iko a madadin lokacin abokan aiki na da ma bakon namu Professor Adamu Idris Danko sai Julie Leathers question da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu ne ke muku sallama ma'assalama
bakon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri Rahul Garba shigo da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
Na fara shirin da namu na wannan fakur ne da jaridar da fasiyon ta kasar da kuliyar Kamaru an ladaro zama da cewar Secretary General na ƴan sanda kasar da kuliyar Kamaru Mr. Barangangele ya karrama waɗansu ƴan sandan kasar Faransa wajen gobe da suka yi mutu gagaya na horas da dakarun tsaron kasar da kuliyar Kamaru waɗansu dabarun aiki irin na zamani sai kuma jaridar Ekon Matin an da ita kuma cewa ta yi hukumar da take kula da tsohon ma'aikatan kasar da kuliyar Kamaru ta CMPS ana samun tseko a yayin da waɗansu waɗanda suka tafi ritaya daga gudanar ayyukansu suka rasa lambobi za su dinga karɓar kuɗaɗe waɗanda suka dinga tariya a yayin da suka gudanar da ayyukansu a ƙasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Informatin an da ita kuma cewa ta yi matsala ya faru tsakanin Belinga Amuhu mai gidan jaridar Anadolu da tashar TV ta Vision Cat a ƙasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka ya dankara daraja da biyan telebijin nasa a gaban kuliya Belinga Amuhu dai yana zagin yaron nasa ne Ernest Obama da yin sama da fadi da waɗansu magudan kuɗaɗe sai kuma jaridan Liswa an da ita kuma ta tsegunta mana cewa babban kotun koli na ƙasar jamhuriyar Kamaru suna kokarin yi wa kundin shari'ar ƙasar gyaran fuska jaridar Media kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana ƙara inganta matakan tsaro a bangaren masu tayar da kayar baya domin kawo ƙashin rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin ƙasar da masu ɗauke da bindiga a bangaren yan awali jaridar Janet ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gurmuta mana cewa a 'yan kwanakin nan ne za a gurfanar da daraktocin kamfanika mallakar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya wanda ake zargin su da cewa sun yi sama da fadi da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar sai jaridan Reality ita kuma ta ammato mana cewa yanda ministan kiwon lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Maluda Malashi ya fara rufe waɗansu asibitoci jaridar Filkan kuma ta shaida mana cewa shugaba Paul Biya ya karrama waɗansu dakarun tsaro na ƙasar Faransa su biyar anda ya ba su lambar yabo wanda ya makala musu wannan lambobi shi ne ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Beti Asomo a barkin sojoji da ke birnin Yaoundé jaridar The Face Actuel kuma ta ce ministan tsimi da tanadi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Alamin Mai ya ce masu kula da bangaren yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce suna buƙatan kuɗaɗe har sai fa biliyan 479 domin ci gaba da yakar wannan cutar a faɗin ƙasar za mu karkare shirin da zamu na wannan makon ne da jaridar Misahil Tarihocin ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ta yaba wa gwamnatocin ƙasashe guda biyu ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar jamhuriyar Chad wajen kokari da suke yi na gina waɗansu hanyar dogo wanda zai haɗa ƙasashen guda biyu domin gudanar da harkokin sufuri a tsakanin su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
sauraron duk da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin